kanka tell me that it's shocky come shin shin ka fa jila shin sakke gudela kare ji kamar ma farki ne bai bai ya rabba haske mai lu shin sakya kamar furan ne sakra na farko da fiat da bata tsaya ba kamar ninja ke kare ka shin wata kan ke jamai pa ke ke na mafi mutsin zuci ya ta kalmin hannu ya tsage da rai shiru ya shige ba tare da tu papa ya ba aka fan hai kali da shi ne alkawari na jefa pumpkin hack you got scared kid kid sun ha ga hannu na nuju kana chipa tun na ka fi sai don tsara da sala ga samar fina so ka kamar bishar wa low back
Shadows are run, unseen but alive Fighting for dreams that never arrive
Inu atarana tala ke chikin tzik Achikila iyama note Hanya ninja kama kogine Yana kudana batare da wata hanya batobu chureke Koro osak, sora osaki kai wa kaze ni nori Wanda samenu yume wa mamoru Kowane jifa haske fatane Kukisaba adai kawari Yakin dambang eski ada kawuyen Wa farkai da ba ato ba fada ba suna chiki zuchi ata Labari ya fe a chikin kurmi marawana Nika taini na ke taukar wana nau yin a zuchi ata Haske ta kobi ala kama da tauraro mai kyau da sanani Hardi makami ya daidi ta koyar wana tsawon rare Yayi da haike shuka, new fashion is garage I fetish like smoke, my heart stays true A warrior's waiting for just for you
Fitte la raikari taragu ya yinda shogune diya dawa Hanyar ninja tana nan A chikin dare da alfijir na Tokyo
Kowane mata ki gaskiya ne Nesa da kuma kusa